Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM Radio Zamani dauke da labarin wani matashi da ake zargin ya cakawa wani matashi dan unguwar suka a baya har ta kai yayi masa mugun rauni saboda soyayyar wata kanwarsa mai suya awara wadda ake zargin sun zo wani ne yazo siyan awara a gurinta kuma bayan ya biya ana kokarin bashi wani tudu wani gangare ya kai hannu zai warta a gaban ɗaya daga cikin wada samarin ita waccan yare waccan matashiya mai awara kenan wadda aka yi zargin hakan bai yi masa dadi ba a matsayin sa na wanda yake son ta ganin wani saurayi ko wani matashi yana kokarin warta awara a gaban kaskwanta dan haka yayi kokarin afka masa shi kuma wancan matashi da ake zargin yayi mugun aiki da wuka ya tarewa wancan matashi suka dan yi sa'an sa abin ya wuce daga bisani kuma aka yi zargin shi wancan saurayin mai awara yayo gayyar abokai sun zo sun afkawa shi wannan matashi da ya barna da wuka wanda a cewar sa suka yi mataran dangi susu wajen biyar kuma Allah ya taimake shi yayi ta maza yayi nasarar wartar makamin ɗaya daga cikin su kuma da shine yayiwa ɗaya wancan mugun aiki a fadar sa amma dai zuwa yanzu wanda yayi raunin yana cikin wato ainihin kulawar likitoci yana karban magani dan haka ake ci gaba da shari'ar tasa kuma yake tsare a gidan ajiya da gyaran hali dan gudun kar ayi nama ya da huro mu danyi a riga a bayyana wani al'amari kuma wancan rauni yazo ya zama wani abu na daban amma dai a wannan rana ta yau ita ce aka sa domin ci gaba da wannan shari'a dake gaban babbar kotun shari'ar musulunci dake zamanta a kofar kudu kuma azantawar mu da wannan matashi lokacin da yake tsare a gadirin din kotun ya bayyana mana cewar ba da sanin sa yayi wancan rauni ba kokarin kare kansa yake duba da yanda matasan suka yogayya susu biyar bayan sun yi wancan musari yawo kuma suka zo suka afka masa a washe garin sallah bayan da ma ya riga ya siyo sabon takalmin sa yana shirin yi fitar sallah a yanda ya shaida mana kenan kuma kowane lokaci daga yanzu zai tsaya a gaban alkali domin ci gaban shari'ar kuma mu kawo mai sauraro irin hukuncin da kotun za ta yi ko mai kotun za ta ayyana dangane da wannan al'amari a wannan rana ta yau da za a ci gaba da wannan shari'a Ibrahim Abdullahi suran dinki kai tsaye akan mita 88.5 da FM muryar zamani.